amma ba'd, yau lahadi goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wadda ta yi daidai da 29 ga watan 7 na shekara ta 2012 ta miladiya, zamu ci gaba da karatun mu na tafsiri a cikin suratul an'am a cikin wannan wata mai albarka, watan ramadan. Zamu tashi aya ta 88 insha Allah. Daga cikin tambayoyin da aka ga tambayoyi da aka rubuto yau, me ake so musulmi mai imani yayi ta wajen kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan gidansa, bayan annabi da muke ji na wannan zamani menene hukuncin sa, begen annabi da muke ji na wannan zamani menene hukuncin sa a shari'a. Abinda ake so mutum yayi dangane da wato kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam, kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam rukuni ce ta imani. Duk wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya riga ya warware imani. Wa man yushaqiq, wanda yake ya shiga cikin al-mushaqqa, wanda yake shine kiyaya da sabawa. San annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ɗayan ku bai yi imani ba, ba zai yi imani ba har sai na fi soyuwa a gare shi bisa ɗansa da mahaifinsa da kuma mutane baki ɗaya. Saboda haka soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam rukuni ce daga cikin rukunnan imani. Da imanin mutum ba zai tabbata ba sai dole da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Da mutum zai ji wani abu na wato a kiyayya ko gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan ya riga ya warware, ba shi da imaninsa ya riga ya warware. Kuma duk wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa mummunan narkon azaba, ya ce inna shani aka huwal abtar, mai kinka shi ne wanda za a yanke bayansa. Saboda haka yana daga cikin wajibin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam. To abinda ake nufi da soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ka so shi, ka so zatinsa, ka so shi a matsayinsa na mutum, da kuma ka so shi saboda irin ni'imar da Allah ya yi maka, da dalilinsa ne Allah ya tsirar da kai daga wuta. Domin da baka san annabi sallallahu alaihi wasallam ba, idan ka mutu shikenan. In dai baka ji labarinsa ba ne gabaki ɗaya har ka mutu, ka zamanto za ka zamanto tamkar ahlul fatra kenan, sai inda Allah ya yi da kai. Amma wanda yake ya ji labarinsa kuma Allah bai masa muwafaka da ya yi imani da shi ba, bai san shi a matsayinsa na annabi ba, duk da ya ji abin, ya ji labarinsa amma bai imani da shi ba, bai so shi ba, to wannan ya zamanto tababbe har abada. To ka so Allah da wannan matsayi, ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan falala da Allah maɗaukakin sarki ya maka na cewar shi ne annabin da Allah ya sanya, wato saninsa da sansa shi ne zai zamanto dalilin tsira. Sannan kuma saboda nasiharsa da soyayyarsa ga al'ummarsa, domin annabi sallallahu alaihi wasallam mai matsananciyar soyayya ne da ƙauna da kuma wato rahama ga al'ummarsa, yanda zai zamanto cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga aljanna ba, zai tsaya sai ya ga ƴan al'ummarsa sun shiga aljanna tukuna, yana ceto, yana ceto, yana kaiwa tsakaninsa da Allah, tsakaninsa da al'ummarsa, har sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ceto, ya shigar da duk wanda yake da asalin imani, ya zamanto yana cikin aljanna, bai dawama a cikin wuta ba. Duk wannan abubuwa ne da suke wajabta soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma sauran abubuwa waɗanda suke sanin sirarsa salawatullahi wasalamu alaihi, da take daɗa ƙara wajabcin a so shi. Sannan shi kansa sallallahu alaihi wasallam saninsa ya isa ya sanya ka ka so shi, domin idan ka so shi, idan ka san shi akan irin halin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi, za ka ga babu wanda ya cancanta a so shi irinsa salawatullahi wasalamu alaihi. Domin abinda yakan sa akan so mutum shi ne kyakkyawar ɗabi'arsa. To ya haɗa kyakkyawar ɗabi'a, ya haɗa kyakkyawar sifa, a kama a kyau babu kamarsa, a mu'amala babu kamarsa. Anas ibn Malik yace in kai mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka sake jin, ba za ka so kai mu'amala da wani ba bayan shi, saboda babu wanda za ka yi mu'amala ka ji daɗin mu'amala da shi irin manzon Allah salawatullahi wasalamu alaihi. Sannan kuma ga kyan halitta da Allah ya ba shi, ba a taɓa ganin mai kyau kamarsa ba, wanda suka yi zamani da shi haka suka sifanta shi. Sannan ga tsarkin jiki, idan ka gaisa da shi yace muna hada turare iri-iri amma ba ma taba jin turare mai kanshi irin turaren da irin kanshin da muke ji a hannun mu in mun gaisa da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah yayi jikin sa idan yana gumi sai aje ana kamfatar asa karura asa kwalaba ana sa gumin yana kurara cikin kwalbar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su Ummu Sulaim ya tambaye ce me kuke da wannan yace ya Rasulullah muna hada shi ne a cikin turaren mu babu taran da muke jin kanshi irin wannan gumin sa to wanda yake da wannan sifa babu wanda zai kishi sai mai hasada sai marar rabo to sannan su kuma ɗan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sune wato dangin sa wanda sune a ɗan gidan Sayyidina Ali jikokin Sayyidina Ali da jikokin Abbas da jikokin Ja'far da jikokin Aqil dan sune suke saura wanda suke sune mafiya kusancin dangi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka hamta musu sadaka sune alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya takaice alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴan Sayyidina Ali kawai kuma cikin ƴaƴan Sayyidina Ali din ma ya tsaya akan ƴaƴan Sayyidina Hussein wannan ya kawo abu wanda yake bashi dalili a cikin shari'a yayi tafsisun bi ghairi mukhassis ya kebance abu ba da abin da ya kebance shi bane dalilin shari'a waɗannan sune aka haramta musu sadaka sune alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda soyayyar su wajibi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina hada ku da Allah fi ahli baiti ina hada ku da Allah a cikin ahlul baiti ina wato ku kiyaye haƙina shi yasa sayyidina Abubakar yakan ce wato ku kiyaye haƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ahlinsa shi yasa idan Hassan ibn Ali yazo wajen sayyidina Abubakar sai sayyidina Abubakar ya girmama shi yake fadan wannan magana yace urqubu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ali Muhammad ku rinka kiyaye haƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wato zuriyarsa salawatullahi wa salamuhu alaihi haka sahabbai suka kasance suna fifita ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi ibn Ali na fai'u sai ya bama Hassan ibn Ali na fai'u sai da rabon Abdullahi ibn Umar ibn Ali sai ya zaka basu bayan da sai Abdullahi ƴaƴan sahabbai ƴaƴan muhajirin ne ƴaƴan sahali ajil adani Ali ni ya fi matsayi a wajen ubanka fita su a kaina yace saboda ubansu ya fi matsayi a wajen ubanka a wajen su sun bi ka matsayi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ubanka matsayi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su sun bi ka matsayi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam buhtana ba wanda zai faɗi wannan sai maki da ahlul bait kadiban wa buhtana ba wanda zai faɗi wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya saboda ka san Annabi sallallahu alaihi wasallam da san zuriyarsa rukuni ne kuma haka sahabbai suka yi kani a cikin soyayya kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abinda za a gani idan kai gaskiya ne a cikin soyayya Allah ta'ala yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ta'ala yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kace musu in daga tabi'uni Allah ta'ala yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kace Annabi sallallahu alaihi wasallam ala ku bini alamar san Allah ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam alamar san Annabi alaihi wasallam shi na da'awar sallallahu alaihi wasallam kana saba ma Allah amma kana da'awar soyayya a gare shi wannan kusku wannan ba zai taba yiwa ba a cikin sahihin zance saboda haka alamar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya yana a cikin biyayya a gare shi idan soyayya ba mai gaskiya bace to ba ruwanka ko ka bi shi ko baka bi shi ba saboda haka soyayya ba mai gaskiya bace to ba ruwanka ko ka bi shi ko baka bi shi ba saboda haka soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine wajen rera waƙoƙi ba kuma dangane da irin abubuwa da ake na bege ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bege ga Annabi sallallahu alaihi wasallam asalin sa ya halatta bege ne yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan an yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su akan abin da suke yi amma yace la taquruni kama aturatin nasara ibn maryam kada ku wuce iyaka wajen yin yabo a gare ni kamar yanda nasara suka yi ma Annabi Isa dan maryam wa qulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah ne kuma manzon Allah ne salawatullahi wa salamuhu alaihi Hassan ibn Thabit ya kasance mai ba da kariya mai yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mai kuma yin zambo ga wanda suke gaba da shi kuma har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ka ci gaba ruhul qudus yana tare da kai yana karfafa ka kuma an yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa kamar yanda ka'ab ibn Malik yazo ya yabe shi bawaki ne yayin bin shi a gaban sa ya masa ikrari saboda haka ana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mazahir din nuna soyayya kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ma a karanta masa wani daga cikin abin da aka yi na yabo a gare shi wanda Abu Talib ya kasance ya nemi masa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi istisqa'i da shi aka ce ya nemi Allah ya shayar da mutane ruwa ya tashi kan minbari ya daga hannunsa ya addu'a kafin ya sauka daga kan minbarin ruwa ya sauko annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Abu Talib yana nan da wannan ya kayatar da shi a wata riwayar aka ce wa zai yake tambaya wa zai tunatar da mu da abin da Abu Talib yake faɗa shine aka gaya masa ai ga baitin tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya rike baitin waka komai kankantarsa saboda gaskiya da abin da Allah yace wa ma allamnahu shi'r ba mu koya masa waka ba saboda haka ba zai iya rike shi ba ba zai iya kawo shi ba tare da ya kare ba kuma in ma ya kawo ba zai ma haddace shi ba sai ya ce wa zai tuna mana da abin da Abu Talib yake faɗa shine wanda daga cikin sahabbai ya ambata wa abyadha yustasqal gamamu biwajhihi timalul yatama ismatun lil aramili ya ambaci wannan waƙar da sifar da Abu Talib yake sifanta shi da shi cewa wato mai farin fuska wanda ake neman shayarwar wato shayarwar hajiri da alfarmarsa timalul yatama mai ba da kariya ga marayu ismatun lil aramili wanda yake garkuwa ga wato zawarawa waɗanda suke ba su da kowa mai kula da su ya ambaci wannan to wanda yake nuna kan cewa kenan wannan ikrari ne gare shi salawatullahi wa salamu alaihi ga aiwakoki ne yabo a gare shi to amma sai a iyakance inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance mana yace kada a wuce iyaka to waɗansu suka tashi yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dai sai su wuce iyaka wajen sifanta shi da sifa da bata cancance shi ba a bashi sifa ta ubangiji jalla wa ala kuma a sifanta shi da sanin gaibu kaga daga cikin abin da suke yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu inkari shine suna cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin a cikin mu akwai annabi da ya san abin da zai faru gobe sai ya ce amma hadha fad'uhu wannan ku bar shi kada ku faɗa ƴan yara ne ƴan ƙanana ƴan mata ɗan shekara tara da suke zuwa suna wasa a ɗakin Aisha ranar sallah suka ɗauki mandiri suna kaɗawa daga cikin abin da suke faɗa suka yi wannan bai musu sai musu inkari to amma mu yanzu idan aka yi gashi nan waɗanda yake ba su san shari'a ba ba su san aƙida ba domin dole ne in za ka yi magana akan janibin annabi sallallahu alaihi wasallam ka san aƙida ka san menene ya wajaba ga annabawa meye ya haramta a gare su meye ya halatta a gare su wanda yake tilfan usuluddin suke bayyana wannan kaje ka karanta a shifa ka ga yanda aka sifanta sifofin annabawa ka dangana abin da ya cancanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa abin da bai cancanta ba kada ka faɗa to amma sai mutane sai su rinka faɗan abin da suke so kuma wai ba za a yi musu inkari ba saboda ganin kanta kada kai musu inkari a ce baka san annabi sallallahu alaihi wasallam to kuwa muka dole ne inkarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ba muna inkari bane dan ba mu san annabi sallallahu alaihi wasallam muna inkari ne dan muna san sa dan ko muna koyi da shi dan shi yayi inkari saboda haka irin abubuwan da ake fada da basu dace ba a wajen sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne da bai halatta a rinka yin sa ba haka zalika abinda bai halatta a yi shi ba a cikin haƙin wanda ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba to a haƙin annabi sallallahu alaihi wasallam min babu aula bai cancanta a yi shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace sayakunu fi ummati mashun wa nashun wa qad za a samu wato a darewar kasa da ta hadiye waɗansu mutane da ruwan da qad shine wato ruwan duwatsu daga sama a cikin al'ummata da kuma mash shine a shafe mutane a shafe kamar su aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam mata yakunu zalika ya rasulullah yace idan tukhidatil qainat idan aka dauki mata masu wato kwaka suna waka tsirara a gaban mutane wa shuribatil khumur aka shagiya wa tukhidatil ma'azib aka dauki kayan mulo to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta da cewa kai aka dauki wannan ma'anar kayan mulo ya nuna kan cewa kenan amfani da kayan mulo wajen waka haramun ne ko ba haramun bane tun daga wa'idi ya zo a kansa haramun ne to sai a ce da shine za a yabi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yanzu abinda ake kenan shine kayan mulo din sune al-ma'azi an aka ce kayan mulo kada ka dauka yaya sunan sa wannan da ake nunowa a cikin hoton sauna jack me kamar gurmi ba akwai wani me kamar goge akwai wani me shahararren abun nan abubuwan garaya dai da molo da sauransu ba wai sai su ne ba akai ba su ne kadai suke almu'azib ba duk abin da ake hada shi da igiya kaga gita ta shiga ciki piano ya shiga ciki duk suna daga cikin kayan molo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan al'umma suka riki wannan to ga irin ukubar da za ta zo musu kaga wannan wa'idi ne narko ne na azaba da yake nuna haramcin yin waɗannan abubuwa to idan an haramta su a cikin abin da yake na wato na abubuwan da mutane suke yi koda na lahau din su ne idan an haramta su a cikin abubuwan da suke yi na lahau min babu aula a haramta su a cikin abin da yake an jingina su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ka dauko abin da yake haram sannan ka hada shi da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baka kiyaye baka girmama sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya cancanta a girmama shi ba saboda haka wannan dangame da sha'anin wato begen Annabi da ake yi na wannan zamani wannan shine tafsili abinda aka yi wanda yake na yabo kuma ku karanta ku ji irin waƙoƙin yabo da irin Sheikh Usman suka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ku ji irin waɗannan abubuwan ba da mutanen wannan zamanin su wanda waɗansu ba su taba ma zuwa sun karanta wani littafi na aqida ba ba su taba jin kitabut tauhid ba ba su taba jin sharh usulul iman ba ko ma ta aqidar abin nan aqidar da ake yi din ce wanda take ko ma ta aqidar da aka saba ake yi ta ash'ariya anan wataƙila ba su taba karanta umul barahin ba ko hayatul islam duk ba su karanta ba amma sai kaga sun zo sun ce ai abin nan masu bege ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam je su ta fadan abubuwa wanda yake kuskure kuma ba a gyara musu dan ana ganin aka gyara musu kamar za a ce wa mutum ai ya zamanto baya san ayyaba Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba kuskure ne kuma ba wato duk abin da yafi na wannan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi komai tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi cancantar mutane da ni ranar alkiyama shine aktharuhum alayya salata wanda suka fi ni yawan salati kai yawai ta salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi duk da yake ba ana inkari ba kuma ana nuna kan cewar take bashi yanda zai bayyana soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sifofi nasa take nake kyawawan sifofi nasa wanda zai kara wa mutane san Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sanin sa wannan yayi amfani da mauhibar da Allah ya bashi baiwar da Allah ya masa na iya waka yayi yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taqarrubi da wannan ya tawassuli da shi wajen samun matsayi wajen manzon wajen Allah jalla wa ala kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ikrarin su zai su Hassan ibn Thabit akan abin da suke amma wafi cancantar wannan wanda yake nuna kuma wato yake ƙara soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yawan salati gare shi dan wanda kullun ambatan sa yake harshenka dole zai shiga cikin zuciyarka so daga kaiwaye ta salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a hadithin Ubay ibn Ka'ab in sanya dukkan lokacin ya cikin salati ne gare ka ya Rasulullah yace idan kai haka yukfa hammuk wa yughfar dhanbuk sai a isar maka dukkan damuwarka ai maka maganin ta kuma dukkan zunubanka a yafe maka a ce kullun a cikin sa kake saboda haka wannan shine aula kuma shine abin da yake zai sa maka soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya me ake nufi da ghaib al-ghaib abinda ake nufi da ghaibu shine abinda ya buya kuma dukkan abinda ya kunshu a cikin ayoyin da ke cikin a karshen suratul luqman sune mafatihul ghaib wato sune mabudan ghaibu wanda ba wanda ya san su sai Allah abinda Allah ya riga ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan bai zamanto ghaibu ba tunda Allah ya sanar da shi to Allah ya zabi daga cikin gaibunsa abinda ya sanar da annabawansa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul Allah shine masanin ghaib ba wanda yake hangarwa ga ilimin sa na ghaib baya wani hangar da wani a cikin ilimin sa na ghaib illa man irtada min rasul sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanninsa to wanda annabi wanda Allah ya sanar da su daga cikin ghaib abinda Allah ya sanar da su na ghaib wannan bai zamanto ghaibu ba a wajen su to amma ba za a sifanta da cewa su masana ghaibu bane saboda akwai ghaibun da bai sanar da su ba tunda ko akwai ghaibun da bai sanar da su ba za a sifanta da cewa masana ghaibu bane tunda ba su san wani ghaibun ba daga ciki su ne waɗannan abubuwa guda biyar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisin waɗannan wato mafatihul ghaib sune waɗanda Allah kamar yadda muka ambata a cikin hadisin Abdullah ibn Umar a cikin Bukhari a cikin karatun mu wajen wa indahu mafatihul ghaib sune inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ilmun sa'a al qiyama da sanin hakikanin girgije da abin da zai ike tafa da shi da kuma abin da ke cikin mahaifa da kuma abin da mutum zai aikata gobe da kuma a ina mutum zai mutu waɗannan abubuwa suna daga cikin ilimin ghaib wanda Allah maɗaukakin sarki ya bar ma kansa sanin su to dan haka ne ake cewa Allah shine alimul ghaib shine allamul ghuyub amma ba a sifanta wani daga cikin annabawa ko da Allah ya sanar da su daga cikin gaibu kun ga ba cewa ake Allah ya sanar da su gabaki ɗayan gaibu ba daga cikin gaibu Allah ya sanar da su tunda Allah maɗaukakin sarki ya kore musu sanin gaibu walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu min alkhairi wama massaniyassu Allah ya kore ma annabawa sanin gabaki ɗayan gaibu shin annabawa sun san gaibu to wannan dai ya kasance a cikin tambayar suna sanin gaibun da Allah ya sanar da su suna sanin gaibun da Allah ta'ala ya sanar da su a lokacin da Allah ya so ya sanar da su amma ba Allah ya sanar da su dukkan gaibu ne gabaki ɗaya ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akwai daga cikin gaibu wanda Allah ya bari ya bar ma kansa sani bai sanar da kowa ba wasu ƴan uwa sun ce an rage darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ce bai san gaibu ba a yi mana bayani akan wannan to me fuskar rage darajarsa bayan alkur'ani shine ya faɗa Allah ta'ala ya ce walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wama massaniyassu da ni ina sanin gaibu da alkhairi na alkhairin da zan samu ya yawaita wama massaniyassu da kuma wani mummuna bai shafe ni ba to Allah shine ya kore masa amma abinda ake nufi da aka kore walau kuntu a'lamul ghaib ana nufin gabaki ɗayan gaibu yanda za a cikin tare da kan cewa ya san dukkan gaibu annabi sallallahu alaihi wasallam baya sani sai abinda Allah ya sanar da shi kuma akan yi masa wahayi salawatullahi wa salamuhu alayhi akan tambaye shi abu sai ya shiru sai wahayi ya zo masa kuma kamar yadda Allah ya sifanta shi a cikin at-taura baya faɗan abu daga cikin maganarsa abinda aka gaya masa shi yake faɗa haka Allah ya sifanta shi a cikin at-taura kuma Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana ta san rai sai wahayi ne da ake masa wannan ya'la ibnu umayya ya zo ya sanya jabba ya sanya jabba da turaren za'afaran a ciki ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata rumfa a jirin rana wani waje ne wanda yake miƙaci ne a hanyar zuwa a hanya tsakanin hanyar Ta'if da hanyar Madina in ka taho Makka annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi harama da umra daga nan umratul qadiyya bayan an yi fatu Makka ya'la ibnu umayya ya zo ya ce ya yi ihrami da umra amma gashi ya sanya jabba da turare a jiki yaya zai yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba sai ya shiru sai aka ga kamarsa ta canza aka ga yana gumi sai sayyidina umar ya ce in kana so ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake masa wahayi yau da ake masa wahayi zo ka gan shi yanzu yayin da aka yayi wahayin ya zo masa sai ya ce ina mai tambaya akan umra sai ya ce gani ya ce ammal jubbatan lati alayka fanza'aha jubbar da take jikinka ka cire ta sannan ya ce masa kuma ya wanke wal haluq shi za'afaran din turaren za'afaran ya ce masa ya wanke shi wasna fi umratika ma kunta tasna'u fi hajji sannan abinda ka kasance za ka yi a hajjinka to ka yi shi a cikin umrarka wato abinda ihrami da hajji ya hana ka ihrami da umra ma ya hana ka kaga sai da ya jira tukuna wahayi ya zo masa sannan ya sanar da shi to wannan shine sifar annabi kuma shine sifar annabin mu sallallahu alaihi wasallam annabawa haka suke suna jiran wahayi ya zo musu daga Allah Allah madaukakin sarki shine ya san komai ya san gaibu kuma shine ke sanar da annabawansa daga cikin gaibu abinda ya so ya sanar da su amma babu wani aya ko wani hadisi da ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi masanin gaibu ne ko babu tawaye masa ga jahilci ba a cikin wannan don ba nasabta shi ake zuwa ga jahilci ba ba a ce ba a nasabta annabi sallallahu alaihi wasallam ga jahilci ba abinda ake korewa shine sifanta shi da sifar Allah a fahimci wannan ba nasabta shi zuwa ga sifar jahilci bane annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ya sanar da kai abin da baka sani ba falalla Allah gare ka mai girma ce Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi na al-awwalina wal akhiri ya sanar da shi ilimi da shine kadai ya san iyakar abin da ya sanar da manzansa sallallahu wa sallamuhu alayhi amma wannan bai sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sifa ta Allah ba wanda take ita ce sifar sanin gaibi Allah shine allamul ghuyub shine alimul ghaib alimul ghaib Allah haka ya sifanta sunansa walai walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda ya kama da Allah kuma laysa kamithlihi shay babu wani wanda ya kama da Allah la annabi wala malaika wala wani komai matsayin annabi bai kama da Allah ba saboda haka ya kamata a fahimci wannan ba ana tawaye ma annabi sallallahu alaihi wasallam matsayina sa bane babu wanda ya sifanta annabi daga sallallahu alaihi wasallam daga cikin malamai da sifar Allah jalla wa ala babu wanda daga cikin malamai rabbaniyun wanda ya haka saboda haka kuma ayyakar mu ma abinda muka fada kina a cikin tafsir amma waɗanda suke nema su nemi wato waɗanda suke nema su nemi aibi ne a inda babu shi shine zaka ga suna kawo wannan magana saboda haka ba a ce ma annabi sallallahu ina sake nanatawa abinda ake korewa shine sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da sifar cewa shi alimul ghaibi ne wannan sifa ce ta Allah jalla wa ala amma shi wan yana da shi annabi ne daga cikin annabawa kuma an sanar da shi gaibu kamar yadda aka sanar da annabawa an sanar da shi daga cikin gaibu kamar yadda aka sanar da annabawa wannan yace ɗan uwa suna son zuwa majalisi kamar na tafsir hadith da sauransu amma akan samu cewar ba mu da ladubai na zaman majalisai ayi mana bayani akan laduban zama a majalisi eh to gaskiya kam mutumin da yake so ya samu albarkar majalisi na ilimi dole ne sai ya samu kyakkyawa sai ya ladabtu da ladabin majalisin sannan zai samu an sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suke zaune a majalisin sa da cewa ka anna ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsu ne akan kansu wanda yake tsuntsu yana kansa yana jin tsoron yayi motsi kada tsuntsun ya tashi wato kana da tsuntsunka kana tare da shi tattabaranka da ita ka zo majalisi dan shirinka kana gudun kada ya tashi saboda haka yana kan kafadarka kana gudun kada kai motsi ya ka tsotar da shi ya tashi wato kenan wajen nutsuwa a cikin zama a gaban sa sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda suka sifanta majalisin sa sallallahu alaihi wasallam majlisuhu majlisu ilmin wa haya majalisin sa majalisi ne na ilimi da kunya kuma idan aka zo majalisi na farko dai tukuna mutun ya san cewa zuwa majalisin da yake zuwa ne na ibada musamman majalisin a masallaci ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadithin Abi Huraira wanda ya fita daga cikin gidansa ya tafi zuwa ga masallaci li ilmin yata'allamuhu aw yu'allimuhu kana kal mujahidi fi sabilillah ya fita zuwa ga masallaci daga gidansa domin ilimi da zai koya ko ya koyar kaga sai aka sa da mai koyarwa duk sai suke to kamar mujahid ne kamar wanda ya fita jihadi ne fi sabilillah wato ma'ana da Allah zai sa ajali ya sauka a lokacin to shi zai mutune cikin ibada cikin za a tashi shi tare da almujahiduna fi sabilillah domin mutum ana tashin sa akan abin da ya mutu akai to da haka yayin da zaka tafi zuwa cikin irin wannan majalisi kada dole kai istisharin ibada kada ka dauka zaka zo ai tunda an saba ana zuwa yawon yada rana za a hadu a daba za a hadu a gaita da wanda ba a gani ba tun kai wannan sai ka rasa maka kanka alkhairi mai yawa sannan kuma idan aka zo majalisi din ladabin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana zaune mutum uku suka zo daya yazo ya samu waje ya zauna a cikin halka daya ya zauna a gefe sai kuma ya kauda kai ya zo ya zauna ba yace wannan misali ne amma wanda yazo ya zauna ya zo ya zuwa ga alkhairi kuma ya samu rabon alkhairi wanda kuma ya zauna a gefe ya ji kunyar Allah Allah ya ji kunyar sa wanda ko ya bijire bai zauna ba ya bijire ma Allah shi ma Allah ya kauda kai gabarinsa saboda haka idan ka zo ma'ana kai fadayin kan cewa ka zamanto cikin wadanda suka zo suka fuskanci wannan majalisin shi yasa aka ce a cikin huduba yayin da liman yake huduba a fuskance shi a cikin hadisan da suka zo na bayanin falalar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ya ambaci cewa mutum yayin da yake sauraron hutuba kuma ya fuskanci liman saboda haka daga cikin sharadin majalisin ilimi in ka zo ka fuskanci wanda yake karatu sai ya zamanto kan cewa hankalinka yana nan zuciyarka tana nan yayin da ya zamanto kan cewa hankalinka yana wajen amma ba ka koma gefe guda ka ce za ka zauna ba kamar kai ba ka cikin majalisin dan wannan kunyar ilimi ce ba bugiran kunya ba ne ballantana kuma ka ce za ka kauda kai sannan kuma idan za ka yi tambaya ka yi tambaya wadda take ta irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da sahabbai kada mutum ka wato tambaya wadda take ba ta ta'annuci ba tambaya ta neman ilimi ta neman bayani ta neman sanin hukunci ba tambaya ta kwakwa ba ba tambaya ta dindin kawai a ce kai ma dai bai kamata ba a ce an zo an yi majalisin nan an tashi kowa yana tambaya kai ba ka ce komai ba idan da bukatar tambaya kai tambaya sannan kuma dukkan abinda zai dauki hankalinka kada ka yi shi domin shine wannan waqar din da ake bukata nutsuwa kamar tsuntsu yana kansu saboda haka abinda zai sa ya zama tukan cewa hankalinka ya raba hankalinka ba a su saboda gudun cewa saboda abinda ake fada hukuncin Allah ne hukuncin Allah ne nassin maganar Allah ce da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam gudun kada ka zo ka ji abu ba daidai ba kai mummunan fahimta akan lafazin wahayi ya zama tukan cewa ka tashi akan abu wanda yake ba daidai ba kuma ka dora mutane akan abu ba daidai ba tunda majalisin yana bayanin hukuncin Allah shi yasa ake son hankalinka ka tara shi waje daya to kamar yanda kuma zaka tara hankalinka waje daya ka tara hankalinka waje daya dan kada ka rudar da wadansu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane yayin da suke zaune suke karatun alqur'ani su rinka daukaka murya ga juna dan kada su cudanya ma juna karatun su to ballantana kuma a majalisin ilimi kai abin da zai zamanto ka dauke hankalin dan uwanka wanda yake zaune yana jin karatu saboda haka yanzu kamar mu anan yanzu inda ake da waya din nan da da sauran abubuwa wanda suke jan hankali kamata yayin da mutum zai zo majalisin ilimi ya kashe su ko ya sanya su inda yake ba za su dauke hankalin sa ba ko su dauke hankalin wanda daga cikin bayin Allah musamman a cikin wannan saboda haƙƙin mutane haƙƙin mutane yana da nauyin gaske yayin da ya zama to kan cewa ka zo ka yi abin da zaka shiga cikin haƙƙin ƴan uwanka wani akwai wanda yake zai ji ciwo kawai zai ji ya kauda kai ko ya ce Allah ya hadika ko ya ce Allah ya samiha Allah ya shirye ka Allah ya yafe maka wannan a cikin zuciyarsa ka zai faɗa amma wani ma in yayi in baka sake da shi ba wani wanda yake riga ya saba sai ce kai Allah ya tsine ma irin waɗannan mutanen kaga sai tsinuwar ta bika tunda ka shiga haƙƙinsa zalunci kai to kaga sai tsinuwar ta bika musamman a majalisi irin wannan wanda mala'iku suna nan suna cewa amin ga addu'ar da aka yi saboda haka mutum ya nisanci haƙƙin ƴan uwansa ya nisanci shiga cikin haƙƙin ƴan uwansa yayin da ya shigo cikin majalisi in kana zaune a gida ne kai abin da kake so amma in ka shigo cikin jama'a sai kai taka tsantsan sai gobe insha Allah bari to ai sai mu ci gaba da sai mu tashi karatu yau mun dade a wajen tambayoyi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim zalika hudan dhahi yahdi bihi man yasha عبادي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين
الله جل وعلا يقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وانشان أبن أنبتو shine shiriyar Allah ita ce shiriyar Allah da Allah yake shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa da ita walau ashraku da aqaddara da a ce sun yi shirka da Allah la habita anhum ma kanu ya'malun da abinda suka kasance suna aikatawa di ya baci a gare su Allah madaukakin sarki yace shiriyar wannan ita ce shiriyar Allah yanda ya shiryar da waɗannan bayina sa wanda ya ambata annabi Ibrahim da waɗanda suka zo bayan sa wanda Allah ta'ala yake ce wato kenan akan shi su waɗannan bayi waɗanda suke managartan bayi ne su ne akan shiriyar Allah to kuma kamar yanda Allah ya shiryar da su to haka shiriyar Allah take da yake shiryar da wanda ya so da ita wanda ita ce kar ku manta Allah ta'ala ya ambata mana a ayoyin da suka gabata qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala aqabina yanzu zamu kira wani Allah wanda baya amfanar da mu baya cutar da mu mu koma baya akan digadigan mu bayan Allah ya shirye mu kamar wanda shedanu suka imantar da shi yana tafiya ya imauce a bayan kasa suka batar da shi hanya ga ƴan uwansa suna kiran sa zuwa ga shiriya ka toho ya zuwa gare mu haku ba aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace to shiriyar Allah ita ce shiriya to wannan ita ce shiriyar Allah wato tamkar kenan yanzu wannan ita ce shiriyar Allah waɗannan su ne ƴan uwan da suke kiran ka wato lahu asabun yad'unahu ila alhudatina su annabi Ibrahim su annabi Isma'il su annabi Isa'a su annabi Yaqub suna cewa zo ya zuwa gare mu to yanzu na basu in taho wajen ku bayan kuma ga shiriyar Allah ita ce shiriya kuma shiriyar Allah ita ce wanda ta kai ita ce wanda annabi Ibrahim da sauransu suke akai bayan an ambace su a cikin wannan akwai sirri na wato cewa menene hikimar ambaton kai waɗannan annabawa su 18 anan wanda aka ambace su to waɗansu malamai na tafsiri sun ce abinda su suka fahimta a cikin ambaton waɗannan 18 din shine cewar su waɗannan annabawa su ne sanin su yake yayyadu a cikin mushrikai da ahlul kitab ba kuma su kadai bane amma da ahlul kitab da mushrikai sun yi musharaka wajen sanin su saboda yawan jin su da suke yi akan cewar waɗannan bayin Allah ne managarta bayin Allah ne tsarkaka to shine Allah madaukakin sarki ya ambace su tare da cewa dukkanin su suna da nasaba ga annabi Ibrahim wanda yake akan aqidar tauhidi to saboda haka wannan ita ce shiriyar Allah wato tauhidi shine tafarkin shiriyar Allah wanda yake shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa wanda duk Allah ya so shiriyar sa to sai ya sanya shi akan tafarkin tauhidi kamar yanda ya sanya waɗannan bayina sa akan tafarkin tauhidi sannan sai Allah ya ce walau ashraku da sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malu da abinda suka aikata ya riga ya baci a gare su wato tare da matsayin su na annabci tare da matsayin su na nagarta da zasu da aqaddara duk da yake wannan mustahili ne ba zasu yi ba annabawa ba sa yi tsarkaka ne amma Allah madaukakin sarki yakan kawo hakkal mustahil yace aqaddara shi da za a qaddara su yi shirka to munin shirka ya kai cewa tare da matsayin su da girman aikin su duk sai Allah ya bata musu Allah yakan qaddara abin da yake wato mustahili amma ya fade shi kamar yanda Allah ta'ala yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah da akwai iyayen giji ba Allah ba qul law kana lirrahmani waladan fa ana awwalul abidin da a ce Allah yana da da dani ne farkon masu bauta sai yu a ce Allah yana da da ai mustahili to amma Allah ya kaddara shi yace a kaddara abin a kaddara da a ce akwai Allah akwai da ga Allah Allah ta'ala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam dani ne farkon masu bauta kuma yake cewa law aradallahu an yattakhidha lahwan law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna da mun yi nufin mu yi wargi da mun dauki wargin daga wajen mu Allah zai yi wargi mustahil amma Allah ya kaddara to Allah yakan kaddara abin da yake mustahil ne ba zai abu ba mustahil ne annabawa su yi shirka amma dan a bayyana mana girman ijrami girman laifi da ke cikin shirka da kan cewa da annabawa abin a kaddara wanda yake ba zai yi ba a ce sun yi shirka amma da za a kaddara a ce wani daga cikin su ko kuma duk gabaki ɗaya su yi shirka ga dukkanin su duk tsarkin aikin su sai Allah ya bata shi wanda ya nuna kan cewa duk wanda ya shirka Allah ya bata aikin sa duk wanda ya shirka aikin sa ya bace gabaki ɗaya sabani ne malamai suka yi idan ya dawo ya musulunta akwai ayyukan da sai ya sake su ko ko in ya dawo ya musulunta shikenan wanda ya riga yi su a can musuluncin su ma sun dawo kamar alal misali mutum ne yayi haji yayi umra abin Allah ya kiyaye Allah ya sai Allah ya yi mana sutura ya tsirar da mu sai ya shirka to in yayi shirka wannan hajjin nasa da umrar tasa dukkan sauran aiki sun faci to idan ya dawo ya shiga musulunci to ana bin su sai ya sake haji kenan tunda wancan hajjin ya faci yanzu ya dawo ya sake sabon musulunci kaga zai gina shikashikan musulunci sababbi sai ya sake haji sallah dai bil ijma ba zai yi ba saboda al-islam ya jubu ma kana qablahu musulunci yana shafe duk abin da ya gabace shi imamu shafi'i ya ce sai ya sake wal jumhur sun saba masa cewa hajjin sa na farko Allah zai masa karamci da falala ya dawo masa da shi daga cikin abin da shirka take batawa aure idan mutum yayin shirka matarsa ta so ko idan mace ta shirka ta so aure ya warware aure ya baci sai idan ya dawo a cikin idda to shine za ta zamanto matarsa amma in har idda ta kare to shikenan ko ya dawo sai an sake daura aure ta gama ko an dawo ko ya dawo sai an sake daura aure a wajen Malik kuwa ko ya dawo ko a cikin idda ne ya dawo sai an sake daura aure dan talak ne ba'i Shafi'i ne yake cewa idan ya dawo a cikin idda to shikenan tana nan a matsayin matarsa saboda haka lalle kun ga ya kamata a kula da irin abubuwa da ake yi musamman sha'anin harkar tsubbace-tsubbacen nan harkar tsubbace-tsubbace tana kai mutane da dama cikin shirka alhali ba su sani ba saboda haka su nemi sani kada su je akan neman abin duniya su je wajen mutanen da za su sanya su akan tafarkin shirka su san cewa duk wanda za su je su nemi wani taimako wajensa ba a ce kada ka nemi taimako na kan cewa wanda kake ganin kan cewa mutumin kirki ne ka je ka ce maka addu'a amma ba ka jinga da shi ba ka ba shi kuɗi ko kuma yana ganin abin hannunka kana ganin cewa mutumin kirki ne ka ce maka addu'a ba sai lalle malami ba ai mutumin kirki ba sai lalle ya zama malami ba za ka ga mutum kana ganin salahansa kana ganin mutum ne kullun mai yawan taimaka ma bayin Allah ne mai yawan daukan nauyin marayu ne a cikin unguwa kana masa ganin alkhairi ce wani da Allah yiko in kai sallah ka rinka sani a cikin addu'a babu laifi kai wannan wannan yana daga cikin wato ta'awun yana daga cikin taimakekeniya da juna yana daga cikin al-istishfa wanda ya halatta ka nemi ceto daga cikin wanda yake zai iya yi din shine ka nemi ya maka addu'a wanda yake yana daga cikin makudurin sa akwai hadith ko da yake da'if ne hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina Umar kada ka manta mu a cikin addu'arka amma akwai wanda yake sahihi hadithin Uwais al-Qarni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa habbi al-bushr cewa Uwais al-Qarni zai zo muku daga cikin tabi'ai duk wanda ya haɗu da shi daga cikin ku ya nemi Allah ya nema masa gafara Allah ya roke shi ya masa istighfari ba ga wanda ya nuna kan cewa ya halatta ka samu mutum wanda kake gani na kirki ne ka ce ya roka maka Allah akan abu to yayin da mutum yake haka yake neman taimakon bayan Allah ka zamanto kai tardado na mutumin kirki amma yayin da zaka je ka ga mutum da yake ya riga ya shahara da tsubbu ya shiga ya shahara da safi ya riga ya shahara da abubuwa wanda yake sun wanda yake an riga kowa ya san shiga abin da yake yi sai kuma ka je wajensa ka ce ai an ce malami ne ka ce kana neman ya taimaka maka to wannan ka san kanta ka bude maka kanka kofar haraka zaka ai hankali ya tsaye daga cikin hanyoyin da shirka take yaduwa a cikin al'ummar mu dan haka yayi tsantseni to yayin da kake yin wannan sai ka zo ka je kai shirka kana zama tare da matarka kana tsammanin kanta zaman aure kuke yi amma zaman zina kuke dan tarata riga ta so Allah ya kiyaye mu ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa Allah yace wadancan wato wadancan annabawa su 18 wanda aka ambata anan sune wadanda muka ba su littafai alkitab nan jinsi ne ana nufin an ba su littafan Allah wadansu aka ba su littafin an saukan musu da shi wadansu kuma aka ba su sanin littafin yanzu kamar annabi Yahya kaga ba a ba shi littafi nasa ba amma an ba shi sanin littafi da fahimtar sa Allah ya ce ya Yahya khudh alkitaba biquwa kai riko da littafi da karfi ma'ana ka san shi yanda ya cancanta a san shi kuma kai aiki da shi to saboda haka daga cikin su akwai waɗanda an ba su littafi kamar Musa kamar shi annabi Ibrahim an ba shi suhufi Ibrahim kamar annabi Isa an ba shi al-anajil kamar annabi Dawud an ba shi az-zabur amma sauran ba an bace sunan littafin da aka ba su ba kuma waɗansu daga cikin su tabbas ba littafi aka ba su ba an ba su aiki da littafin da aka saukar ne kamar annabi Sulaiman sun yi hukunci da at-taura haka dalika kamar annabi Yahya da annabi Zakariya duk aiki suke da at-taura saboda haka littafin da aka ba su sanin at-taura ba littafi ne na wahayi da aka yi musu ba saboda haka alladina atainahumul kitab jinsi wato nau'i biyu ne al-ityan da ma'ana an saukar musu da littafi da kuma al-ityan da ma'ana an ba su fahimta an ba su sani da fahimtar littafi din tunda sanin annabawa ga littafin Allah ba kamar sanin malamai bane sani ne wanda babu kuskure a ciki kaga malami kowane malami komai sanin sa ga littafin Allah wata ran zai daidai wata ran zai kuskure shine Imam Malik yake cewa kullum minna yukhadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr sallallahu alaihi wa sallam kowane daga cikin mu malamai mujtahidai kenan inji Imam Malik ba irin wai mu ne muke magana ba kullun kowane daga cikin mu su Imam Malik din kenan yukhadhu minna wa yurad ana karban maganar mu ana ajiye wata illa sahib hadha al-qabr sai ma abucin wannan kabari to ilimin annabawa shine wanda yake ilimi ne sahihi wanda babu kuskure a ciki saboda haka ba wai ilimin su da aka ba su na littafi shi yasa kaga Allah ya sifanta cewa ya ba su sanin littafin ai sani wanda yake irin sani na annabawa wal hukma da hikima al hukm anan wajen ba ana nufin mulki ba domin daga cikin su akwai wanda Allah bai ba su mulki ba al hukm abinda ake nufi al hikma shine sanin yadda za a yi aiki da littafi din shine fiqhu dan fiqhu ma'anar fiqhu shine sanin yadda zaka tabbatar da hukunci ka san cewa hukuncin abu kaza halal ne to ka gane kan cewa wannan abu kazan shine wanda kake gani yanzu kurukuru kamar alal misali yayin da aka ce kafara ga yayin da ake bayar da ta mudu to ka gane kan cewa wannan mudun ne ko ba mudun bane ko kuma idan ya zamanto kan cewa hukunci ya rikita a gare ka yana da kama daya ta nan da take kama da halal kama daya ta nan da take kama da haram ka gane menene halal ko ba haram ko kuma yana da maslaha amma ga wani abun yana da maslaha da tafi shi saboda haka wanne ne abun dauka duk wannan yana daga cikin hikima wanda shine malaman usul sukan cewa yana daga cikin abin da suke ce ma tahqiqul manaf wato tabbatar da hukunci akan abu da kuma tabbatar da hukuncin abu sannan tabbatar da kan cewa wannan hukunci ya hau kan wannan abun na waqi wannan waqi'a shine yayin da za a yi maka fatwa ka bada fatwa daidai yayin da za ka yi hukunci na alƙalanci ka yi alƙalanci daidai shine al-hukm hikima kenan Allah ta'ala ya ce ma annabi haya wa atainahu al-hukma sabiya mun ba shi hikima yayin da yake yaro kaga ba hukunci na mulki aka ba shi ba amma hikima na sanin yanda zai aiki da littafin Allah wannubuwa kuma mun ba su annabci shine wannan matsayi wanda aiki baya kaiwa ilimi baya kaiwa sai zabi na Allah jalla wa ala shine a bamu annubuwa daga annubuwa kamar yanda take kira'ar mutanen Kufa shine daga wato matsayi na daukaka mun ba su wannan matsayi madaukaki shine ma'anar nubuwa ko kuma annubu'a da ma'ana ai al-imba wato ba su labarin gaibi kamar yanda yake kira'ar ahlul madina dinin take nubuwa su suna kiranta nubu'a din da aka ce ya ayyuhan nabiyyu su suna cewa ya ayyuhan nabiyyu kamar yanda yake kira'an nafi annabiyyu ai al-munabba'u bi akhbaril ghaib wanda ake bashi labarin gaibi shine annabiyyu annabiyyu kuma wato wanda yake mai manzila madaukakiya mai matsayi wanda yake madaukaki shine matsayin annabci da babu matsayi da Allah yake ba ma bayin Allah kamar sa to Allah yace mun ba su waɗannan abubuwa guda uku fa in yakfur biha haula'i idan waɗannan suka kafurta da ita da su waɗannan abubuwa guda uku ababan ambato shine da littafin Allah da kuma hikimar da Allah ya ba mu annabawa da kuma annabcin da Allah ya ba su idan waɗannan su wane ne waɗannan ai kafiran quraish fa in yakfur biha haula idan su waɗannan suka kafurta da su faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin to haqiqa mun datar da waɗansu mutane sai wannan abin da suka kafurta da shi to mun datar mun sanya waɗansu mutane mun yi musu muwafaka da shi su kuma waɗannan mutanen laysu biha bikafirin su ba masu kafurta ne da waɗannan abubuwa ba wato wannan dallashi shine ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah madaukakin sarki duk ya bayyana wannan ya bayyana irin ni'imar da Allah ya maka yace ya shirye ka tare da shiryayyun bayi amma gashi mutananka sun kafirta da wannan abu tare da bayyanar cewa wannan shine annabci shine littafi da yazo daga Allah shine hikima daga Allah gashi ko mutananka sun kafirta to idan ku har sun kafirta to ku kwantar da hankalinka akwai mutane da muke musu muwafaka da wannan ilimi da wannan baiwa da muke maka muke musu muwafaka da su rike ta shi yasa ma aka ce wakkalna da take nufin wato wato da take da aka sanya mata ma'anar al-muraqaba wal hifz wato an Allah yayi musu muwafakar su ne za su rike wannan abin su kiyaye shi kuma su Allah ya sifanta shi da sifa ta biyu da su biha bi kafiri sifar farko shine at-tawkil wato bai Allah ya musu an fasara shi da muwafaka amma akwai abu kari akan muwafaka dan muwafaka shine dacewa Allah ya sa suka dace da yin imani kuma bayan sun dace da yin imanin suka kaddara imanin suka tsare shi suka kiyaye shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai al-bishr yace ataakum ahlu yaman mutanen yaman sun zo muku araqqu quluban masu taushin zuciya wa azka afida masu kaifin masu kuma tsarkin hankali masu tsarkin tunani lokacin da su Abu Musa al-Ash'ari suka zo kaga Quraysh ba su yi imani ba amma sai ga Ansar sun zo sun imani Aws da Khazraj mutanen Yaman suka taho suka yi imani Abu Dharr al-Ghifari ya taho yayi imani Abu Hurairah ya taho daga Daws ya zo yayi imani gabaki daya bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam Sham gabaki daya ta yi imani Afrika ta arewa gabaki daya ta yi imani Afrika ta arewa wannan fadda kuke gani fadda da Kristani da di Kristani babbar headquarter aqida Krista Donatus the Donatist Church in kuka ku je ku karanta shi a tarihi a Tunisia yake yau sai kace ba yi kristanci a Tunisia ko a Algeria ko a Libya ba da duk kasashen kafirai ne haka Syria din nan da kuke gani da di Kristani a wajen sai ga sunan Allah madaukakin sarki ya mai da su cikin dare eh duk suka zamanto musulmi kai ka ce ba su taba ma yin kristanci ba to haka dan farkon wadanda Allah ya musu muwafaka tukuna sune sahabbai da suka yi imani daga muhajirin wal ansar sannan kuma sauran wadanda suka yi imani daga cikin al wufud wufudul arab wanda suka rinka zuwa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah kungiya kungiya to saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika masa alƙawarinsa ko Allah bai cika masa alƙawarinsa ba Allah ya ce faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin kuma haka alƙawarin Allah ya tabbata wannan ayar ta nuna akan cewa Allah zai taimaki addinin sa kuma zai karfafa shi kuma zai daukaka shi akan dukkan wanda yake gaba da shi kuma zai yi zamanto mai rinjaye akan duk wanda yake jayayya da shi kuma wannan abu shine ya afku kamar yanda Allah madaukakin sa kamar yanda tarihi ya tabbata ulaika alladhina hada Allah wadannan sune wadanda Allah ya shirye su wato wadannan annabawa fabi hudahu muqtadi kai koyi da shiryarsu dan haka kai koyi da shiryarsu ya rasulullah haka kaddamar da wato almutaallaq haka kaddamar da almamun akan alamin domin a nuna kan cewa da shiryarsu kade ba da shiryar wani ba zaka koyi kuma a cikin wannan akwai bayyana babban matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam domin wani zai iya cewa to me yasa ba ambace shi a cikin zuriyar Annabi Ibrahim ba tare da sauran annabawan kamar yanda Allah ta'ala yace kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi shi ma ambace shi inda ambace shi sai zaman to ɗaya daga cikin su to amma me ya hikimar rashin ambatan sa sai aka ce masa fa bi hudahu muqtadi dan a nuna kan cewa duk abinda suke tare da shi ya tattara a wajen sa salawatullahi wa salamuhu alayhi aka tattara masa aka ce daga shiryar ta su gabaki daya kai koyi ma'ana akan wannan yake an tattara su gabaki daya an tattaro masa sakon su aka tattara a cikin addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk abinda aka bashi ya zamanto shine wato fiyayye daga cikin duk abinda sauran annabawan suke akai yayi sallah sallarsa ba kamar sallar sauran su bace sallar shi ta fi kowace sallah yayi alwala su ma sauran annabawa sun yi alwala amma tasa wanda yazo ya koyar ita ce cikakkiyar alwala ita ce wanda idan mutum yayi ta za a yafe masa zanubansa yayi azumi amma babu azumi kamar nasa yace farqun ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus suhur bambanci tsakanin abincin mu da abincin azumin mu da azumin ahlul kitab shin sahur su azumin su babu albarka mu kana mu akwai albarka saboda haka duk wani abu nasa sallallahu wasallamu alai ga sauki amma kuma sai yawan lada wani yassir kalil yusra zamu saukake maka shari'a wanda take mai sauki amma kuma mai yawan lada ya ayyuhalladina amanu ya ayyuhalladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmati ku ya ku wanda kuke imani ku ji tsoron Allah ku imani da wannan manzo nasa sallallahu wasallamu alai zai ba ku rubi biyu daga cikin rahmarsa ladan sauran al'umma ɗaya ne amma mu ku Allah yace yu'tikum kiflayni min rahmati zai ba ku rubi biyu yanki wato ninki biyu daga cikin rahmarsa wannan ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ne to shi yasa ya zamanto sai aka kebance ambatansa aka ambace shi da kan cewar aka bashi umarnin yayi koyi da su kuma aka tabbatar da kan cewa akan tafarkin su yake kul la as'alukum alaihi ajra kace ni bana tambayar ku wani lada in huwa illa dhikra lil alamin ba wani abu bane wannan sakon nawa da kiran nawa da da'awata ba wani abu bane face wa'azi ga talikai wa'azi ga mutane baki daya wato ga talikai ya nuna kan cewa bai tsaya kawai akan musulmi ba bai tsaya kawai akan mutane ba bal ya kai ya zuwa ga haddawa mutane ba shine aljanu domin annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ba kawai zuwa ga mutane ba an aiko shi har ya zuwa ga aljanu kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya amfani dukkan talikai domin hatta dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi kan yadda za a yi mu'amala da su ya ga mutum yana ya tsorama dabbarsa nauyi ya masa wa'azi ya ga Aisha tana ta dukan raƙuminta yace mata ya Aisha alayki birrif ki tausayi bai shiga cikin wani abu sai ya kawata shi kuma tsanani bai shiga cikin wani abu sai ya bata shi wanda zai nuna kan cewar wato sakonsa bai tsaya kawai ga mutane ba ga dukkan talikai a cikin fadin Allah fa bihudahu muqtadi kai koyi da shari'ar su wadansu malamai sun kafa hujja da wannan akan abin da yazo a cikin shari'ar da tau a shari'ar al'umomi da suka gabata idan aka yi mana kissar su a cikin shari'ar mu wadansu sun kafa hujja da wannan akan cewa duk abin da yazo a cikin shari'ar wadan al'umomi da suka gabata to mu ya zamanto shari'a a gare mu idan ya zamanto cewar ba a nuna an shafe wannan hukuncin ba to wadansu sun kafa hujja da wannan ayar amma sahihin magana shine ba a kafa hujja da wannan ayar akan wannan mas'ala domin wannan koyin da Allah ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da su koyi ne akan sha'anin tauhidi kamar yadda suka zamanto akan tafarkin tauhidi da kuma al-akhlaqul fadila amma akan shari'a Allah ta'ala yace likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ko ne daga cikin ku mun sanya musu shari'a mun sanya masa tsarin da yake akai saboda haka kowa da shari'arsa kowanne daga cikin annabawa kuma shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daban take da shari'ar sauran annabawa wanda suka gabata saboda haka mutum ba zai je ya ce amma waɗansu malamai suka kafa hujja da waɗansu dalilai da suke nuna kan cewa idan dai wani hukunci ya zo da aka ce yana cikin shari'ar Yahudawa ko yana cikin shari'ar Nasara ko an yi shi a zamanin annabi Yusuf sannan ba wani abu da ya zo ya nuna an shafa wannan hukuncin to mu ma shari'a ne a wajenmu an dangana wannan magana ya zuwa ga Imam Malik dalilin su shine kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka zo akan qadiyar Rubayya bintul Muawwid yayin da ta jima wata mace ciwo ta karya mata hakuri Anas ibn al-Nadhr yaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace hukunci kisasi za'a Anas ibn al-Nadhr yazo yace yanzu ya Rasulullah za a karya ma Rubayya hakuri yace kitabullahi al-qisas hukuncin Allah kenan a cikin littafin sa ai kisasi to a cikin littafin Allah ko ba inda ambaton kisasi yazo sai dangame da hukunci ga bani Isra'il wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhn was-sinna bis-sin tunda hakuri ne ta karya aka ce was-sinna bis-sin wannan a cikin shari'a ana ba mu labarin shari'ar annabi Musa ne to sai suka ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kitabullah littafin hukuncin Allah ne littafin Allah kuma yayi hukunci da shi saboda haka ya nuna cewa yayi hukunci da abinda aka gaya mana cewa shari'a ne ga annabi Musa amma a cikin littafin mu aka gaya mana saboda suka ce duk irin wannan idan yazo aka ce shari'ar magabata shari'ar da ta gabace mu ne kuma aka ambace shi a cikin littafin mu ba ambace abinda zai goge masa ba to ya zama to shari'a a gare mu sabanin abinda aka ambaci hukuncin sa aka dangana shi ga al'ummomi da suka gabata amma a cikin shari'ar mu aka nuna cewa an canza hukunci. Me misalin sa? Na'am, ga wannan misalin kisar ashabul kahf, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida, wanda suka yi rinjaye akan al'amarin suka ce zamu gina masallaci akan kabarin su. Saboda haka waɗansu sai su ce ai gina kabari akan masallaci na da asali ga kisar ashabul kahf. Allah ya ce lanattakhidanna alaihim masjida, saboda haka duk wanda yace ba a gina masallaci akan kabari sai su ce ya sa ai ya ci karo da alqur'ani. To wannan na farko tukun shine shar'u man qablana ne, shari'a wanda suka gabace mu ne, kuma sharadin aiki da shi hatta a wajen wanda suka ce ai aiki da shi shine abin da ake danganawa ga Imam Malik rahmatullahi alaihi, shine idan a cikin shari'ar mu abin da bai shafa hukuncin ya zo ba. To mu kuma a cikin shari'ar mu an shafa wannan hukuncin ko ba a shafe ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fala taf'alu inni anhaakum an dhalik, inni anhaakum an dhalik. Yace sanan fushin Allah ya tsananta akan mutane da suka maida kaburburan annabawan su zamanto masallatai, ni ina hana ku ku yi haka. La tattakhidhu qabri qida, kada ku dauki kabari na ya zamanto wajen biki na Idi. Yace inni anhaakum an, kuma wannan kamar yanda Jarir ibn Bajari ibn Abdullah al-Bajali ba, namun al-Bajali daga cikin sahabbai ne, ba Jarir ba, shine yace inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi khams, naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada kafin mutuwarsa da kwana biyar. So da kawai da zai tabbatar kan cewa wannan shine annas, shine hukunci na karshe, yana kan gidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan. To kaga wannan shine idan har hukuncin yazo a cikin littafin mu aka fada, amma aka kawo abin da yake nuna an shafe shi, to nan ba zai zama to shari'a gare mu ba. Shi yasa ni ma waɗansu malamai suke cewa al-khilaf lafzi, hatta wanda suka ce ba shari'a bane su kansu sun yadda idan hukuncin yazo a cikin littafin mu ba a shafe shi ba, kamar ikrari ne aka yi gare shi kenan. Saboda haka za a iya hukunci da shi kamar yanda yazo a cikin wannan qadiya.
قال ما أنزل الله على بشر شيء، ممن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فجعلونه قراطيس تردونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم وهذا نظام أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
Allah ya ce wa ma qadaru Allah haqqa qadri, basu girmama Allah inda ya cancanta a girmama shi ba, basu girmama Allah da haƙƙin wato girmansa ba. Idh qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay, yayin da suka ce Allah bai sokar da komai akan wani mutum ba. Qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa, ce ne musu wane ne wanda ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi. Nura, halin kasancewa wannan littafi haske, wa hudan linnas, da kuma shiriya ga mutane. Taj'alunahu qaratis, kuna sanya shi falle falle. Tubdunaha, kuna bayyana wani. Wa tukhfuna kathira, kuna koye da yawa daga ciki. wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, kuma aka sanar da ku abinda baku kasance kuna sani ba da ku da iyayenku. Qulillah, idan basu amsa maka ba kace Allah shine ya saukar da wannan littafin ya zuwa ga annabi Musa. Thumma zarhum fi khawdihim yal'abun, sannan ka kyale su a cikin wato wautar su, a cikin wato batan su, suna kai komo a ciki. Wato Allah ta'ala yace basu ba ma Allah haƙin girman sa ba yayin da suka kore saukar littafi daga Allah, domin wannan wato musun ikon Allah ne akan haka, cewa Allah ba shi da ikon yayi haka, da kuma inkarin rahamar Allah ne, domin ta yaya za a yi Allah wato a ce Allah yayi halitta kuma ba su da wani yadda za su san Allah, su san sifofinsa, su san ranar lahira, sai idan shi ne ya sanar da su, sannan kuma bai turo da wanda zai sanar da su ba. Ai, rashin ba ma Allah haƙƙin wato haƙƙin sifar sani, domin ka kore ma Allah rahama kenan, domin yana daga cikin rahamar Allah tana hukunta cewa ya zamanto ya aiko da manzanni, kuma tunda ya rubuta ma kansa rahama ya zamanto kan cewar ya aiko da manzanni. Saboda haka kai musun cewa Allah ya sauko da wani littafi, kamar kayi musu ne cewa Allah baya jin kan bayinsa, a ce ya bar bayinsa su zauna a haka, kuma ya lizimta musu bin shari'a, ko bai ba su shari'ar ba. Shine at-taklif bima la yutaq kenan, ka dora mutane abinda ba za, Allah ya dora mutane abinda ba za su iya ba kenan. Wanda yake kuma wannan abin a tsarkake Allah ne, duk wanda ya nasabta ma Allah abinda Allah ya tsarku ga barinsa, to bai ga girman Allah yanda ya cancanci a ga girmansa ba. Abinda suka ce Allah bai saukar ma da wani mutum komai ba, wannan ya hada hatta da Yahudawa, shine suke fadan haka. Saboda me? Saboda su inkarin Alkur'ani. Saboda haka har sai suka manta akan cewa yayin da za su ce ai Allah bai saukar da wani, bai saukar da komai ga wani mutum ba, sun rusa nasu asalin. An ce wannan wani mutum ne daga cikin Yahudawa da yake da'awar ilimi, khabar ne mursal, Imam Abdullahi ibn Abbas ya rawaito, malami ne mai kibar gaske. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina hadaka da Allah, yana ta inkarin wahayi da aka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ina hadaka da Allah, baka karanta a cikin At-Taura ba cewa Allah baya son malami mai yawan kiba? Sai ya ce ma anzalallahu ala basharin, sai Allah bai saukar da komai ba. Yayi inkarin hatta At-Tauran ba, saboda wanda yake nuna wa kan cewa ilimin sa bai bashi tsoron Allah ba, domin maimakon yayi inkarin ma yace a'a wannan baya cikin At-Taura, ya san in aka dauko At-Taura za a gani, sai yayi inkarin At-Taura gaba daya. To da shi da irinsa waɗanda suke cewa Allah bai saukar da komai ba, su ne Allah ta'ala yake aibatawa a nan da cewa basu girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba. Kuma rashin girmama Allah dalili ne nake kasa zuci, da kuma dalili ne na wato rashin sanin martabar shi kansa mutum, domin mutumin da ya san martabar kansa shi ne ya san cewa shi bawa ne, ya ji kan cewa hakika yana da Ubangiji wanda yake mai cikakken iko. Kace man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa, to waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi? Shi kuma wannan littafin haske, a cikin wannan akwai itirafin alqur'ani ga at-taura da cewa haske ne. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, Allah ya ce mun saukar da at-taura wanda a cikinta akwai haske da shari'a. Baya daga cikin wato bin addinin musulunci ka zo kace at-taura ai bata ce, in kai haka ka kafirta tunda ka karanta alqur'ani. Amma at-taurar da ake nufi wanda aka saukar ga annabi Musa, amma at-taurar da ke hannunsu wannan an cancanta, amma akwai abu wanda yake na at-tauran a ciki wanda yake Allah ne ya fi sanin hakikanin abin da yake, shine daidai wanda annabi Musa ya zo da shi. Amma ba mu da bukatar mu san wanne ne, tunda mu Allah ya ba mu alqur'ani. To ita at-taura shari'a ce, haske ce, kuma shari'a ga mutane. Dan haka ka gani tun daga zamanin annabi Musa har lokacin annabi Isa ake hukunci da ita, kuma ya zamanto kan cewa annabawa mutanen kirki waɗanda Allah ya ba su alkitaba wal hukma wan nubuwa suka rinka hukunci da ita. Ya hukumu bi hannabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima stuhfizu min kitabillah, annabawa waɗanda suka musulunta suka yi hukunci da at-taura, da manya-manyan malamai na wato na Yahudawa da kuma war rabbaniyun, manya-manyan malamai masu tarbiya na mabiya annabawan bani Isra'il, duk sun yi hukunci da at-taura, wanda yake tabbatar da kan cewa littafi ne na haske, wanda a wannan zamanin da shine Allah ya tsirtar da mutane daga cikin duffai, Allah ya samar da mutane da yawa al'ummi da yawa daga cikin duhu da albarka hasken at-taura shiriya ce kuma ga mutane taj'alunahu qaratisa ku wadannan yahudawan da kuke inkarin cewa Allah bai saukar da wani littafi ba kun sanya at-taura falla wato falle falle takadda takadda ga takaddar da take za a nuna wa mutane ga wanda ake koyewa shi taj'alunahu qaratisa kuma al'adar da suke yi kenan daya daga cikin hanyoyin da suke bi kenan na musanya abin da Allah ya saukar kaga kamar baban Ka'abul Ahbar baban Ka'abul Ahbar Ka'ab ibn Matin wanda yazo yayi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya musulunta baban sa babban malamin Yahudawa ne shine wanda ya nuna masa yana da library sai ta fayye ce ka karanta komai amma wannan ya nuna masa wani littafi a cikin akwati yace karka buɗa shi karka karanta shi shi wannan karka karanta shi bai tashi karanta wannan littafin ba sai bayan mutuwar mahaifinsa da ya rubuta da ya karanta sai ya ga sifar annabin da zai bayyana a ƙarshen zamani shi Ka'ab yake faɗa bayan ya musulunta shi kuma yana jin labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wajen sahabbai da suka zo garin su Yaman dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'az ibn Jabal a shekara ta 8 ta 9 zuwa Yaman a shekara Hajjatul Wada ya tura Sayyidina Ali da Abu Musa Al-Ash'ari suka je su kwaso ganimar suka je suka kwaso sadaka daga Yaman wanda da shine ma yayi hadiya sallallahu wasallamu alaihi saboda haka yana jin labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen wanda suka hadu da sahabbai da ya karanta sai ya ga ai sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi yana karantawa sai ta tare na sai ta tafi Madina yaje ya tara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya saboda haka ya musulunta shine yake bada wannan labarin bayan ya musulunta to kaga wannan shine taj'alunahu qaratisa tubdunaha kuna bayyana shi wa tukhuna katiran da yawa kuna koyewa daga cikin abin da suke koyewa shine abin da zai bayyana sifar manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kuma kun sani an sanar da ku abin da ba ku sani ba da ku da iyayenku shine ilimin tauhidi da ilimin waɗannan annabawa da shari'arsu da sirru qulilla kace Allah shi ya saukar da shi ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سنن كبسوا اчкин باتن سو سنا كاي كومو اчкин تبتر دا واتو wannan ayar ba tana so ta yi musu ilzami bane akan cewa Allah ya saukar da at-taura a tana so ta yi musu ilzami ne akan cewa Allah ne ya saukar da al-qur'ani domin idan kun tabbatar da cewa Allah ya saukar da at-taura to menene zai kore Allah ya saukar da kamar sa ga annabi wanda yake kamar annabi Musa ko sama da shi babu abin da zai kora wannan a hankali saboda haka wannan shine ilzamin da ake musu wato dan su yadda su bayar da shaida mai furuci mai tabbatarwa akan cewa alqur'ani Allah jalla wa ala shine ya saukar da shi a cikin fadin Allah ta'ala tubdunaha wa tukhuna katira kuna bayyana wato sakon kuna bayyana wani daga cikin sakon at-taura kuna koye da yawa a ciki akwai nuna cewa bai halatta mutum ya koye ilimi ba ga wanda yake neman shiriya duk wanda yake neman shiriya bai halatta mutum ya koye ilimi gare shi ba shi yasa masu amsa fatawa sai dai su yi haƙuri wata ran za a bugo maka ana tambayar ka fatawa kana cikin baccin asuba to idan ka tuna kan cewar lokacin nan duk da dadin baccinka ta yiwu idan baka bashi amsa ba in ajalinsa ya zo ya mutu da wannan jahilci kuma ya tambaye ka baka bashi amsa ba kai kitmanul ilm ko baki kitmanul ilm ba ke samu wanda zai tambaya ba to a cikin wannan yake nuna wato haƙi akan malamai da masana yana da girma akan wajen wato bayyana ilimi ga wanda suke neman shiriya bayyana ilimi ga wanda suke neman shiriya dan in mutum bai haka ba sai ya zama to tamkar ba yahudi Allah ya kiyashe mu wa hadha kitabun to wannan alqur'ani kitabun littafi ne anzalnahu da muka saukar da shi wato tanzil ne saukar da shi akai kamar yanda Allah ta'ala kamar yanda malaman ahlus sunna suke fada alqur'ani dinnan littafi ne da Allah ta'ala ya saukar da shi ga jibril ya ji shi daga zancen Allah ya zo ya saukar da shi ga zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi daga jibril kuma ya karanta shi sahabbai suka ji kuma aka rubuta shi aka kiyaye shi shine muke karanta shi to Allah ne ya saukar da shi wa hadha kitabun anzalallahu shine tanzil saukarwa ne daga Allah saukarwa ne daga Allah daga lauhul mahfuz aka saukar da shi ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubarakun mitarin albarka ma'anar albarka shine wato dawamul khair wa kasratuhu, dawama alkhairi da yawan sa, alkhairi mai yawa ko mai dawama, mai yawa ba kadan ba, mai dawama ba mai yankewa ba. To alqur'ani haka yake, alqur'ani al-litafi ne albarka, saukarsa albarka ne, tun daga shi ne inda yana cikin mu, inda muna ta inda alqur'ani yana cikin mu, muna karanta shi muna aiki da shi, to Allah kullum rinka ije mana bala'i bayan bala'i. Yana daga cikin albarkar alqur'ani, yana daga cikin albarkar alqur'ani cewa idan muka yi aiki da shi zamu shiga aljanna, muka yi imani da shi zamu shiga aljanna, in muka karanta shi zamu samu daukakar daraja a aljanna, zai zama to mana mai ceto a aljanna. Kai yara ma idan suka karanta shi, iyayensu Allah yana ba su daraja martaba da martaba albarkar alqur'ani. Ranar alqiyama kamar yadda zo a cikin sunanin Nasa'i, za a kirawo mutum a sanya masa tufa wanda tafi kima da tafi kimar duniya, a sanya masa kambu aka kambu irin wato na sarauta, ba sarautar duniya ba, wanda kimarsa yafi duniya da kitabun da ke cikin ta. Sai ya ce, ni dan me ake min wannan? Yace, saboda ƴaƴanka, saboda danka ya had ya zama mahaddacin alqur'ani, shi yasa aka yi maka wannan. Danka ne ya zamanto mahaddacin alqur'ani, shi yasa yara ake ta iyaye suke ta kokari su sa su haddace alqur'ani, saboda su samu wannan albarka. Koda su ba su haddace ba, idan ƴaƴansu suka haddace, to sai su samu wannan matsayin. Sai ka gansu a sai gansu ranar alqiyama, ga saunan nasu, a ce a waɗannan iyayen mahaddata alqur'ani. Shi yana daga cikin alqur'ani, albarka alqur'ani, albarka alqur'ani tana da yawa. Al-Imam Fakhruddin Razi yace, na shagaltu da ilimi, wanda ya rubuta at-tafsir al-kabir, na shagaltu da ilimi da dama, amma ban ga albarkar da na samu a wajen wani fanni na ilimi ba, irin albarkar da na samu a ilimin tafsirin alqur'ani. Haka al-Imam al-Alusi shi ma ya rubuta tafsiri, yake cewa mun ga abubuwa na alkhairi da albarka ta wannan littafin, a wajen tafsirin wannan ayar yake faɗa, ko kuma irin ko kuma ta suratul anbiya, domin wannan ayar mai nuna cewa alqur'ani ne albarka ne guda hudu ta zo a cikin alqur'ani. Yake cewa mun ga albarkar alqur'ani a nan duniya da irin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bamu, muna kauna kuma mu ga rubun wannan a lahira. To shine ma'ana alqur'ani, mubarak alqur'ani albarka ne. Dan haka duk yanda zaka zamanto kana da alaka da alqur'ani, kada ka yanke wannan alaka, ballantana a ce ka san shi yau ka daina karatun sa, ko ka haddace shi yau ka manta shi, wal iyadu billah. Duk wanda Allah ya bashi alqur'ani ya tsare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda Allah ya bashi alqur'ani sannan yake ganin Allah ya yi ma wani ni'ima fiye da tasa, to ya wulakanta ni'imar Allah, ya wulakanta abin da yake da kima a wajen Allah jalla wa ala. Me zaka samu a duniya irin alqur'ani? Babu. Saboda haka duk wanda ya same shi ya zamanto hani'an mari'an gare shi, wanda kuma bai same shi ba ya zage dantse, kada wani abu ya shiga ya raba shi da alqur'ani, ya damfare masa da karatun sa daidai gurgudo, in ya samu haddar fa biha wa ni'mat, in bai samu bai ci gaba da karatun sa da aiki da shi. Musaddiqul ladhi bayna yadayhi, mai gaskata abin da yake gabanin sa. Ka gani alqur'ani yana sifanta at-taura da cewa nuran wa hudan, alamar cewar alqur'ani mai gaskata abin da yake gaban sa ne. Wali tundira ummul qura wa man hawlaha, kuma domin kai gargadi ga ummul qura, kai gargadi ummul qura, ita ce uwar garuruwa, ita ce Makka. An kira Makka ummul qura saboda an ce duk halittar duniya daga Makka aka gina ta, Makka ita ce santar duniya. Haka waɗansu malamai na tabi'ai suka faɗa, babu nassi akan wannan, wal ilmu indallah. Waɗansu kuma suka kira ta, sun ce an kira ta ummul qura saboda ita ce dukkan mutane na ƙauyuka da garuruwa nan wajen suke tahowa, na garurukan na Larabawa, lokacin aikin hajji duk za a taho nan, a zo a taru. Saboda haka idan wa'azi ya yaɗu a Makka kamar ya yaɗu a ƙasashen Larabawa ne baki ɗaya. Wa man haulaha, kuma kai gargaɗi ga waɗanda suke kewaye da ita. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وأنهم وأن سكي إيماني دران الله را يؤمنون به سنة إيماني دوانا القرآن معناه وتبا وند دزها جينا وند ذي إيماني دا القرآن توي إيماني دا الله راني يا جسك هذا الله را لو من باب أبند ذي ساك جسك هذا شيء أم با كناك أو نر الله را با لو من يا إند كي إيماني الله ذي جرباك لو بذاك داجي بسين كناك أو نر الله را وهم على صلاتهم يحافظون كما وأن سوني وأن سكي masu kiyayewa akan sallarsu, wato masu imani da lahira, masu kiyayewa a lahir da masu kiyaye sallah, shine masu gaskiyar imani da alqur'ani. Saboda haka ahlul qur'ani su suka fi kowa cancanta, su suka fi kowa dacewa da wato su jaddada imaninsu da lahira, su rinka wa'azuwa da wa'azin alqur'ani kan sha'anin lahira, su rinka tunawa da lahira, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu rinka ziyarar makabarta domin mu rinka tunawa da lahira domin duniyar nan sharholiyarta tana da yawa musamman wannan zamanin da muke ciki da kullun a cikin abin da a cikin dauki hankali ake abubuwan dauki hankali suna tare da mu da abubuwan dauki hankali sai ka dauki kanka ka kai wajen da sai da idan kana son in kana son wargi daga cikin gari sai ka taso ka zo kofar mata sadiyan ta kofar mata dan kai kallon dambe ko ka tafi brigade dan kai kallon dambe ko dare yayi ka tafi sinima plaza ko orion amma yanzu abun wargi yana tare da kai a cikin kuryar dakinka a cikin motarka a cikin aljihunka a ko ina wanda zai shigaltar da kai da lahira to ahlul qur'an wanda yake kuma mu ne yan wannan al'umma ba wai sai mahaddata alqur'ani ba mu ne ahlul qur'an yan wannan al'umma mu farga da kanmu mu nemi abin da zai kusantar da tuna lahira tare da mu daga abubuwan da suke shigaltar da mu da duniya kullun cikin su muke kullun cikin su muke wayan nan kullun tana cikin aljihun abinda mutun yake yi ma na kawai ya kira bai ishe shi ba duk wani abu na wargi an sa yanzu waya wai film ake sawa a sa waka a ciki a sa wasa a ciki duk wani abu da zai shagaltar da kai an sa shi a ciki kuma kullun yana tare da kai ba sai ka je ka biya kudin ka ba dan me dan kawai a dada wato mantar da kai lahira dan haka mu kula da wato kaidin shaidan kuma sannan abu na biyu mu kiyaye sallar mu shine abinda zai nuna shine abinda zai tabbatar da imaninmu da alqur'ani Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu a cikin a'immatul muttaqin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا